kasa sai kun gaure
chani mo tarkaya
yahudi ga kwalba gajiya
chani mo tarkaya
chani ya antara
chani
mata irin ta alfama
chani
ya je gaban su kaya su kuya
chani
sun ce da shi ya tana jidan akuya
chani mo tarkaya
musulmi sai kunya
chani
ga malamai da ayoyin tambaya Chani sun gaurea
Chani
abun sai garan ko wani zai taya
Chani
ko biye wata ni ya hallaka
Chani
shi ya dauku na ma ya saka maka
Chani
wai sojan na da kaki ya shige daka
Chani
karshen tuka 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 na ga ya mu
Chani
hakkin kasar mu ne ya abuga maka
Chani
saka mai wuya kasa ni zan ya haka Chasa ko zuzuka
Chani
Allah abaki Fir'aun ribitara
Chani
Mazan bace macuci dan damfara
Chani
Kyauta na yarda zama waka tara
Chani
Mai shirya zantukan ƙarya yaudara
Chani
Ka fahimci lokaci dai baya jira
Chani
Allah wadan ka mummunar kadara
Chani
Ya sa mutan kasar Niger takura
Chani
Allah ya ki san mu mai girma yara kake
Come on. I don't.